bayan da aka samu sassaucin hare-haren yan bindiga a yankin na Ilela a kwanakin baya, sai gashi sun sake juyowa yankin tare da daukar rayukan jama'a da dama. Gare wani mazaunin yankin na Amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru.
Sunana Alhaji Mustafa ga su yankin na Fatin sun kazo nan garin Amarawa. Wurin wani wanda aka ce ma Alhaji Rabu Amarawa. Sun kazo wurin daukashi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi. Sun ka dauko shi Alhaji Rabu da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari suka biyo su. Dan kuma sun ka samu yan sanda tare da mota yan sanda. Sun ka buɗa mota yan sanda wuta. Sai an ka ce bullet din su ainihin yankin Nafas din ya ƙare. Da mutanen gari sun kai tururuwa haye da mutum kusan 200 ko 300 sun ka tai wurin su. Ashe lokacin su ko sai kwanton bauna ba su shiga rugab ba. Mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu wuta. Yanzu a takaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum 8 ko mutum 10. Yanzu waɗanda aka tunanin cewa waɗanda an ka ɗauka an haka asibiti.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma dai kakakin rundunar ASP Sanusi Abubakar ya ce bai samu tabbacin akwai lamarin ba a hukumance, amma dai zai bincika kuma ya zo a haɗa wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. A garin Gatawa na yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni shi ma kwanakin nan jama'a sun cinci kansu cikin halin lahaula, inda ƙauyuka fiye da 50 suka yi hijira zuwa cikin gari. Wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Sa'idu Ibrahim Naino ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi yan bindigar ba su kyale su ba.
Barayin sama da mashin 50 suka zo, kowane ya ɗauko mutane guda uku kowa da bindiga, suka ratso garin Gatawan suka biyo yan gudun hijiran, kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da yan gudun hijira suka gudano, kuma suka kashe mutane uku har lahira.
A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tallafawa rundunar 'yan sanda da motoci ƙirar Hilux guda 25 domin taimakawa jami'an fafada kashi na biyu, inda aka umarci su yi aiki a yankin gabashin Sokoto. Gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ce wannan wani ɓangare na matakin shawo kan waɗannan matsalolin.
Wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na Operation Puff Adder karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin. Kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take, ba mu bacci don ganin cewa da yadda Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin.
Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan buƙatar akan waɗannan jami'an.
Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal government ko state government za ta wa talaka bai ya ɗauke shi da inda yake gudun hijira ba a maida shi garuruwansu.
Ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci, abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyukan ta'addancin ba ja da baya suke yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.